بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر تقوس قوتن safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 28 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 152 daga cikin jeren girkasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al imam al muhaddis al mufassir al faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al Zura'i al Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya, Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin al'amuran rayuwa da addini da tarbiya da sauran abubuwan da suke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim duba zuwa ga nagarta aikin sa da kuma tattara bayanan da yayi baya ga cewa yana halin tafiya ne a kasar Makka, inda ya je aikin haji nesa da iyalansa da littafansa. Allah ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi a inda Ibn Qayyim al-Jawziya yake cewa faslun wa amma al-qismu ath-thani wa huwa an tutlaqa alfadhu adh-dhammi ala man laysa min ahliha. Yana mana magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da kiyaye harshe da faɗan abin da ya kamata da gujewa abin da bai kamata ba. Ya faɗi magana akan bangare na farko na abin da yake zama ba daidai ba, shine yabon wanda bai cancanci yabo ba. Wannan bangare na biyu kuma yace wa ammal qismu thani wa huwa an tutlaqa alfadhu adh-dhammi, a dinga faɗan kalmomi na zargi ala man laysa min ahliha, akan wanda ba abin zargi ba. Fa mithlu nahyihi an sabbi ad-dahri, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya hana zagin zamani, ya hana azagi zamani. Wa qala, yace inna allaha huwa ad-dahr, ai Allah shike juya zamani. Wa fi hadithin akhara yaqulu Allahu azza wa jalla, a wani hadisi daban kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yu'dhi ibnu adama fa yasubbu ad-dahr, dan adam yana cutar da ni sai ya zagi zamani. Wa ana ad-dahr, Allah ya ce ai kuma ni ne mai juya zamanin. Bi yadiyal amru uqallibu al-layla wan nahar, al'amari a hannuna yake, ni nake juya dare da rana, inji Allah a cikin wannan hadisi kudusi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad sun fitar da shi, haka al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta. Malam yace wa fi hadithin akhara, a wani hadisin kuma daban yace la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri, kada wani ya dinga cewa ya shiga uku a zamanin nan, wannan zamani ya tabar da mu. Wannan ma riwayar Imam al-Bukhari ce da al-Imam Muslim da Ahmad. Wato wannan yana faruwa ne saboda kamar da zamu zo mu ji a jahiliya Larabawa suna da al'ada na zagin zamani. Duk mutum da zaran ya fuskanci wata matsala ko kuma rayuwa ta zo mishi tangarda, sai ya ce kai Allah wadaran wannan zamani, wannan zamani da me yake kama bala'in zamanin nan yayi yawa, kamar yadda dai har yanzu mutane suke yin haka. Shine Allah yake bada labarin fadin su wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah ya hakaito wannan magana a babi na zargi daga kafiran jahiliya cewa da suke yi ai wannan rayuwa ba komai bace, illa kawai a mutu a rayu, babu abin da ke halaka mutane sai zamani. Malam yace fi hadha thalasu mafasida azima, a cikin wannan magana da mutane suke ta zagin zamani akwai barna guda uku masu girma. Ihdaha, barna ta farko, sabbuhu man laysa bi ahlin an yusabba, zagin wanda bai cancanci zagi ba. Fa inna ad-dahra, domin shi zamani, khalqun musakharun, halitta Allah ce wadda Allah ke juya ta iyasan shi munqadul li amrihi halitta ce wadda take tirsasuwa take juyawa gurgudan yadda Allah ya juya al'amarinta muzallalun li taskhirihi wanda Allah ya saukaka ya ainihin ya bi da ita yadda yake so fasabuhu awla bidhammi wasabb minhu wanda ya zagi zamani shi mutumin shi ya fi cancanta a zaga shi ya fi cancanta a zarge shi domin zamani bai iya yin wani abu da kanshi Allah mahaliccin zamani shike juya zamanin daga dadi zuwa rashin dadi daga damuna zuwa rani daga kunci zuwa wadata daga dare zuwa rana da makamantansu zamanin bai da ta cewa a karan kankin kansa baya kawo wani alheri ko ya cire wani sharri ko ya kawo wata fitina ko ya kauda ita duka Allah ne yake yin wannan da haka zamani bai cancanci a zage shi ba tunda ba shi yake yi ba as-saniya barna ta biyu anna sabbahu mutadamminun lishirk zagin zamani yana kunshe da wani nau'i na shirka fa innahu domin shi mai zagin zamani innama sabbahu li dhannihi annahu yadurru wa yanfa'u yana zagin zamani ne saboda a tsammanin sa zamanin na iya cutarwa ko ya amfanar da shi to kaga ya danganta wa zamani wani abu daga cikin ayyukan Allah kenan amfanarwa da cutarwa kaga shirka ta shigo wa annahu ma'a zalika zalimun qaddara man la yastahiqu darar karkashin haka kuma zai zama yayi zalunci ya cutar da wanda bai cancanci cutarwa ba wa ata man la yastahiqu al'ata ya baiwa wanda bai cancanci a bashi ba warafa man la yastahiqu rif'a ya daga wanda bai cancanci dagawa ba wa harrama man la yastahiqu alhirman ya hana samuwar abu ga wanda bai cancanci a hana shi ba wa huwa inda shatimihi min a'zami adh-dhalama wannan a wurin masu zagin sa suna kallon shi a matsayin mafi zaluncin masu zalunci wa ash'aru ha'ula'i adh-dhalama al-khawana fi sabbihi kathiratun jiddan waƙe-waƙen irin waɗannan macuta maha'inta wajen zagin zamani suna nan da yawa wa kathiru min al-juhali yusarrihu bila'anihi wa taqbihihi da dama daga cikin jahilai kan fito ƙarra sukan fito ƙarar su zagi zamani su la'ance shi su muzanta shi ma'ana suna jingina wa zamani abubuwan da Allah ne kadai yake shine bayarwa da hanawa dagawa da dankwafawa mallaka da rashin mallakan abu da Allah yake ba mutane duka Allah ne yake wannan amma sai suka jingina wa zamani karkashin haka kuma suka zagi zamani akan cewa ya hana su abin da suke ganin sun cancanta ko bai musu abin da suke soye musu ba to kaga wannan sanya ayyukan Allah ga zamani shine shirka din as-salisa barna ta uku anna sabba minhum inma yaqaw ala man fa'ala hadhihi al-af'ali to wannan zagin da suke wa zamani idan suka zagi zamani sai zama ba shine ya cancanci zagi ba dan ba shi ya aikata abin da suke ganin ba su ji dadin faruwar shi ba to sai ya zama wannan zagin da suka yi yaqaw ala man fa'ala hadhihi al-af'al sai ya auka kan asalin wanda ya aike allati lawittaba al-haqqu fiha ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal-ard wanda da aikin su da za su bi gaskiya dangane da waɗannan ayyuka to da duniya ta barnata ita da sama wato sun ki gaskiya ne sun san wa yake yin ayyukan Allah ya suke zagi kenan wa idha waqa'at ahwa'uhum hamidud dahara wa asnau alayhi idan ko suka ci nasara san zuciyarsu ya dace da abin da suke samu sai su yaba wa zamani su mushi ainihin kirari su yabe shi wa fi haqiqatil amri fa rabbud dahari ta'ala huwa al-mu'ti al-mani'u alhalin a asalin yadda al'amari yake Allah ubangijin zamani shike bayarwa kuma shike hanawa al-khafidur rafi'u shike dankwafarwa kuma shike dagawa al-mu'izzu al-mudhillu shike bada izza kuma shike bada zilla shike bada daukaka ko faduwa wad-dahru laysa lahu min al-amri shay'un zamani bai da wani abu irin wannan fasabbuhum lid-dahri masabbatun lillahi azza wa jalla da aka zagin zamani zagin Allah ne walihadha kanat mu'udhiyatan lirabbi ta'ala da aka wannan zagin yake cutar da Allah subhanahu wa ta'ala كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما يدبو أتكين بخاري دا مسلم تهني صحابي أبو هريرة رضي الله عنه يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينافر أتكين حديث القدسي قال الله تعالى الله يتي يؤذيني ابن آدم لم تنينا توتدني يسب الدهر وأنا الدهر ينا zagin zamani alhalin wa ana daharu sai imam alqadi yar suka ce ana akwai hazafi anan ai wa ana mudabbiru dahari alhalin nike juya zamani fasabu dahari da'irun baina amraini la budda lahu min ahadihim mi zagin zamani yana fadawa kasan daya abu ne daga cikin biyu babu yadda zai tsira daga dayan biyun nan imma sabbuhu lillahi ko dai zama ya zagi Allah ne au shirku bihi ko kuma yayi shirka da Allah ko ya zama zagin ya fada kan Allah wanda shine asalin mai yin aikin ko kuma ya kudurta cewa zamani na iya yin wannan aikin kaga yayi shirka fa innahu idza ataqada anna ad-dahra fa'ilun ma Allahi fa huwa mushriku in ya kudurta cewa zamani yana yin aiki tare da Allah to ya zama mushriki wa in itaqada anna Allah wahdahu huwa alladhi fa'ala dhalika wa huwa yasubbu man fa'alahu faqad sabba Allah in kuma yana kudurta cewa Allah ne kadai ke dagawa ko ya dankwafar ko ya bayar ko ya hana sannan ya ci gaba da zagin wanda ya haka to kaga ya zagi Allah kaga a kowane mataki ya samu kanshi a cikin hadari na saban Allah mummuna sabo wanda yake ainihin mummuna kware daga ke Allah ya tsare mu wa min hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallama daga cikin kuma wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana amfani da lafazza marasa kyau a cikin magana da yace la yaqulanna ahadukum ta'isa ash-shaytan kada wani a cikin ku yace shedan Allah ta'isa bi ma'ana al-halak shine ma'anar ta'isa shedan ya halaka shedan ya shiga ukun shi dan shine ma'anar ta'isa kaman fadin Allah wallazina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'maluhum ay wallazina kafaru fa halakan lahum Allah ya halakar da su to haka nan ma Allah ya halakar da shedan fa innahu yata'azamu shedan zai tattinkaho yana girma hatta yakuna misalal baiti har ya zama kamar katan gini fa yaqulu sai yace bi quwwati sara'atu yace da karfi na kada wani lalle na cutar da wani ya dinga jin karfin gwiwa cewa yayi barna ya samu abin da yake so walakin li yaqul abin da ya kamata mutun ya fada shine yace bismillah fa innahu yatasagharu hatta yakuna mithla adh-dhubabi idan kace bismillah to shedan zai ta zama dan kankani yana zama dan kankani har ya zama sai ya zama kaman adh-dhubab kaman quda wannan hadisi ne sahihi al-imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa haka al-imamu ahmad a cikin musnad haka baya ga shi al-imamu abu abdullahi da hakimun naysaburi ya fitar da shi al-imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir da cikin kitabu du'a daga nan da kuma al-imamu tahawi a cikin shar'u mushkil al-athar haka baihaqi a cikin sunan dinsa da kuma cikin littafin shu'abul iman haka abdurrazzaq as-sanani a cikin musannaf dukkanin sun fitar da shi ta hanyoyi daban-daban zuwa ga wani mutum daga cikin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in hadisi ne sahihi insha Allah malan ya ci gaba da cewa wa fi hadithin akhara a wani hadisin kuma innal 'abda idza la'ana ash-shaytana yaqulu lalle shi bawa idan ya la'anci shedan sai ya ce innaka latal'anu mula'anan oho kai a banza ka zagi wanda yake dama can an riga an tsine mishi albarka wato an yi tafu dubu wannan kamar yadda malam mai ta'liki anan shine su malam Shu'aib al-Arnaut yake cewa lam aqif alayhi ban ga wannan ba wannan bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba amma ya tabbata cewa magana wani mutum ne a cikin tabi'ai ko atba'u tabi'ina mai suna Hassan bin Atiyya kamar yadda al-Imamu Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito da isnadin sa a cikin littafin Hilyatul Awliya a inda ya tarihin wannan malami mai suna Hassan bin Atiyya wanda malami ne daga cikin rijalus sitta ya rasu da shekara 130 insha Allah haka magana ce mauqufiya amma ma'anarta sahihiya ce shedan la'ananne ne Allah ya riga ya tsine mashi albarka da haka ku ka zage shi ma kai aikin banza. Wa mithlu hadha qawlul qa'ili akhadha Allahu ash-shaytana qabbaha Allahu ash-shaytan, irin maganar da zaka ji mutane sai su ce kai Allah dai ya tsine wa shaytan, ai shaytan kai shaytan Allah dai wulakanta shi. Mutum ne zai yi zinubi fa sai kuma ya dinga danganta abin da shaytan, kuma ya ƙara yin wata kwaba irin wannan ba daidai bane. Fa inna zalika kulluhu yufrihuhu, duk wannan yakan sa ya ji dadi ne. Wa yaqulu, yace alim ibn adam anni qad niltuhu bi quwwati, dan adam ya san cewa lalle na riga na same shi da ƙarfi na, nayi maganin shi, na batar da shi. Wa zalika mimma yu'inuhu ala igwa'i, wannan kuma sai ya ƙara mishi ego, ya ƙara jin ƙarfin ya ci gaba da halakar da mutane cewa yana cin nasara. Wala yufiduhu shay'an, kuma ba zai amfana mishi komai ba shi dan adam din wannan maganar da yi. Fa arshada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man massahu shay'un min ash-shaytani an yadhkura Allah ta'ala, dan haka annabi alaihi salatu wasalam yake ishara ga mutum cewa idan wani abu ya same shi daga shaytan, to ya nemi tsari daga Allah subhanahu wata'ala daga shaytan din. Wa yadhkura ismahu, ya ambaci Allah. Wa yasta'idhu billahi minhu, ya nemi Allah ya tsare shi. Fa inna zalika anfa'u lahu wa aghyadhu lish-shaytan, wannan yafi mishi amfani kuma yafi bata ma shaytan rai, ya fi tabar da shaidan. Ya nemi ya tunzura ka kai fushi, sai kai maza kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya nemi ya ainihin maka huri ko ya wulakantar da kai ko ya cutar da kai, sai kai maza kai isti'aza. Ka zo shiga bayi ne, kai bismillah ka tsare kanka daga ainihin sharrin sa da na zurriyarsa. Ka zo cire sutura ko ka zo sanyawa, ka zo zakkewa iyali, duk abin da ka zo yi. Ka zo cin abinci, faɗi bismillah dan kada ya samu rabo. Abinda shari'a ta karantar kenan, kai isti'aza dan neman tsari daga sharrin sa, kai bismillah dan neman kariya daga cutarwarsa. To ka tsaya iya inda shari'a ta ce. Ina fata mun gane wannan jama'a. Malam yace faslun min zalika nahayuhu sallallahu alaihi wasallama an yaqula ar-rajulu khabuthat nafsi walakin li yaqul laqisat nafsi, daga cikin wannan kuma har ila yau akwai hani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi na cewa kada mutun yace khabuthat nafsi, yace ya tabe, kar mutun yace ya tabe, ce ni dai kam na samu tabewa a rayuwa. Walakin li yaqul laqisat nafsi, amma idan ga amfani da lafazin laqisa, na samu tasgaro ko na samu matsala, wanda a yaren larabci kamar da zamu zo mu jimalin zai fada, da khabusa da laqisa ma'anar su guda, amma laqisa ta fi saukin duka da a wajen kunne da ma'anarta fiye da khabusa. Kamar zagi ne da zan za a ce ka ci kaza kaza kazanka, wanda za a ci mishi dan nema, kaga duka zagi ne ku shawara ki a gun sakkwatawa ku, kaga zagi ne ku, amma wannan ya dan fi khiffa, ya dan fi laushi, lai sukkun azan kunne baya abin nan firgita ko razana idan ya ji shi. To haka nan ma tsakanin khabusa, tun daga maddar kha'un da ba'un da sa, nauyin su a baka bai kai nauyin lafuzan laqisa ba, wadancan sun dan fi laushi. To sai manzo Allah ya ce a dinga cewa laqisa, kar a ce khabusa, in dole sai ka faɗi haka. Al-Imam al-Bukhari da Muslim da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Al-Imam Abu Dawud dukkanin sun fitar da wannan hadisi daga sahabi Sahal dan Hunayf radiyallahu anhu, haka daga Aisha radiyallahu anha. Wa ma'anahuma wahidun, malam yace ma'anan khabusa da laqisa fa ma'ana ce guda daya a ainihin larabci, ai ghasat nafsi wa sa'a khuluqaha, raina ko rayuwata ta samu matsala kuma halayya na sun yi muni. Fakariha lahum labdhal khubuthi lima fihi min al-qubhi wash-shana'a, sai ya kyamatar musu lafazin al-khubuth saboda abin da ke cikin shi na al-qubuh, na abu marar dadi mummuna, wa shana'a da abu wanda yake marar kyau. Wa arshadahum, wato da abu mummuna da marar kyau. Wa arshadahum ila isti'malil hasani, sai ya nuni zuwa ga kwadaitar da mutane da musu wa'azi akan su yi amfani da lafazi mai kyau. Wa hijranil qabih, a guje ma lafazi mummuna. Wa ibdalil lafzil makruhi bi ahsana minhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya canza mana lafazi mai kyau a madadin lafazi mummuna. Wa min zalika har ila yau daga cikin ire-iren wannan nahyuhu sallallahu alaihi wasallama an qaulil qa'ili ba'da fawatil amri annabi alaihi salatu wassalam ya hana mutum bayan wani al'amari ya kubuce masa yace law anni fa'altu kaza wa kaza da dai a ce na aikata kaza ko na aikata kaza da ba haka ba wa qala yace inna law taftahu amala ash-shaytan ita law tana bude kofar shedan ne tana bude kofar ayyukan shedan wa arshadahu ila ma huwa anfa'u lahu min hadhihi al-kalima ya ainihin masa ishara izuwa ga abin da zai fi mishi amfani fiye da wannan kalma huwa an ya kula shine mutun yace qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al haka yazo da lafazin qaddara a lafazin al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah a lafazin Muslim kuma qadarullahi wancan qaddara da fi'li wannan kuma qadarullahi al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi haka da Ibn Majah haka al-Imam ainihin wato Ahmad dukkanin su daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu wadhalika li'anna qawluhu saboda fadin mutun da zai ce law kuntu fa'altu kaza wa kaza lam yafutni ma fatani da na aikata kaza da kaza to da abu kaza bai kubuce mini ba aw lam aqa fi ma waqa'tu fi da ban fada cikin abin da na fada ba kalamun la yujdi alaihi fa'idatan albatta wannan zance ne da ba za ka samu wata fa'ida a cikin shi ba da dai fa innahu ghayru mustaqbilin limastadbara min amrihi dan ba za a dawo da abin da ya wuce daga cikin al'amuranka ba wa ghayru mustaqbilin atharatahu bilaw ghayru mustaqilin atharatahu bilaw kuma za ka iya canza wannan tuntuban da ka samu ba tunda abin ya riga ya wuce ka riga ka samu asara a wannan kasuwancin ko ka fada a takara ko ka fada a neman aure ko ka samu wani tawayan arziki ko hadari a rayuwarka ko wani abu to babu yadda za a yi dan ka ce law a juya agogo baya a canza ba zai yiwu ba wa fi dhimni law iddia'u anna al-amr law kana kama qaddarahu fi nafsihi la kana ghayra ma qadahu Allah wa qaddarahu wa sha'a kuma a cikin law din akwai tunanin cewa da abin ya yiwu yadda kake so to da ya zama ba zai faru yadda Allah ya tsara shi ba kenan kuma kana ganin kana da ta'asiri kenan da ƙarfin canza ƙaddara Allah cewa yadda ya faru din nan kaza da a ce a cikin tafiyar zuwa kaiwa ga wannan abin nayi abu kaza da ban yi ba to da yanzu hukuncin ya canza ko sakamakon ya canza kuma ta canza ko to kuma kana cewa ne kenan inda kayi wani abu da kake ganin zaka iya to da abin ya canza ƙaddara Allah domin dai ƙaddar Allah ce ta faru amma kana ganin rashin yin wani abu kwaya ɗaya ko biyu ko wani ɗaukar wani mataki na musamman shi yasa wannan abun ya kai ga haka da kai da bai kai ga haka ba kamar kana ganin zaka canza kadara Allah kenan kaga wannan mataki ne mai hadari fa inna ma waqa'a mimma yatamanna khilafahu domin wannan abun da ya faru wanda kake burin ina ma da sabanin shi ne ya faru inna ma waqa'a biqada'illahi wa qadarihi wa mashi'ati ya faru ne da hukuncin Allah da kaddararsa da zartawarsa da ganin damansa fa idza qala idan mai magana yace law anni fa'altu kaza lakana khilafa ma waqa'a fa huwa muhal in kace da na aikata kaza to da abin ya faru sabanin wannan abu ne da ba zai yiwu ba id khilaful muqaddari al muqaddi muhal dan yuwar faruwan akasin abin da Allah ya kaddara abu ne da ba zai yiwu ba faqad tadammana kalamuhu kadiban wa jahalan wa muhala daga zancenka na dauke da ƙarya da jahilci da kuma abin da ba zai yiwu ba wa in salima min at-takdhib bil qadari idan ma mutun ya kubuta daga cewa bai ƙaryata kaddara ba lam yaslam min mu'aradatihi bi qawlihi ba zai kubuta daga cewa yana cin karo da kaddara ba saboda cewansa law anni fa'altu kaza la dafa'tu ma qaddara Allahu alayya da na aikata kaza to da kuwa na gusar da abinda Allah Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara a kaina da na juya kaddara to wannan magana jama'a tana da fadi magana akan mas'ala da isti'malat talau kuma za mu ji ƙare-ƙaren bayani daga Malam Ibnu Qayyim al-Jawziyya, amma akwai wasu jawani waɗanda bai taɓo su ba, shine akwai wuraren da lau ɗin ta halasta ai aiki da ita, sannan kuma akwai maganganu da malamai suke, malaman tafsirai, malaman hadisi, musamman shurahu, zamu zo da insha Allahu khulasar zantukan su malaman a mako mai zuwa insha Allahu. Amma kafin nan bari mu ji daga wasu malamai guda biyu. Farko al-Imam at-Tirmidhi ainihin wato a cikin littafin shi na al-Jami, al-Imam at-Tirmidhi Muhammad ibn Isa ibn Sarat at-Tirmidhi daga littafin Sunan at-Tirmidhi, gashi a cikin lamba hadisi na 2325, lamba hadisi na 2325, inda Tirmidhi yake cewa babu ma jaa masalud dunya masalu arba'ati nafarin, babun da ke bayani akan cewa duniya din nan mutum hudu ne, annabi ya kwatanci da mutane hudu a duniyan nan waɗanda su ne gaba ɗaya tarayyan mutanen duniya. Gashi ya ce qala haddathana Muhammad ibn Isma'ila qala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Ubadatu bin Muslim qala haddathana Yunus ibn Khabbab an Sa'id al-Ta'i Abi al-Bakhtari annahu qala haddathani Abu Kabsha al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam yaqul. Wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya aiso shi daga babban malamin sa, malamin duniya gaba daya, shine Malam Muhammadu dan Isma'il al-Bukhari kenan, sahibu sahih rahimahullahu. Shi kuma yace daga Abu Nu'aym shine Al-Fadl ibn Dukayn kenan, wato wannan babban malami daga cikin malaman dabaka ta farko ta Imam al-Bukhari, wanda ya dade a duniya ya rasu da shekara 219, yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sitta. Shi kuma Malam Abu Nu'aym al-Mashhur bi kunyatihi yace daga Ubadatu bin Muslim al-Fazari kenan, Ubada bin Muslim al-Fazari yana daga cikin rijalul arba'a, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin littafin Adabul Mufrad. Al-Imam Ibn Hibban al-Busti ya samu ittirabi game da hukunci akan wannan malami, a inda ya kwararo shi a cikin Thiqat, kuma ya sake kwararo shi a cikin Majruhina, ya kuma canza mai suna daga Ubadatu zuwa Abbad biduni ta'il marbuta fi akhirih. Sheikhul Islam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a cikin littafin Tahdhibu at-Tahdhib ya tattauna wannan mas'ala, ya yi gyare-gyare a kan maganganun da Ibn Hibban al-Busti ya yi a kai, rahimahullahu wa rahima al-Hafiz Ibn Hajar. Malam Ubadatu ɗan Muslim ya ce daga Yunus Ibn Khabbab al-Kufi, wanda shi ma thiqatun ne min al-thiqat, daga cikin rijalul arba'a, shi ma kuma Bukhari ya fitar da hadisinsa a cikin Adabul Mufrad. Shi kuma yace daga Sa'idu at-Ta'i, ma'ana Sa'idu bin Fayruz kenan, wanda aka fi sani da suna Sa'idu at-Ta'i, annahu qala, shine Abu al-Bakhtari kenan yace haddathani Abu Kabsha, zan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa salasatun أقسم عليهن وأحدثهن حديثا فاحفظوه. يتي أبو غدا أكو إنا رنسوا دا الله أكنسوا أحدثكم حديثا كما ذنب أكو لابارس فاحفظوه كيكيا يسو. قال قاوان دا منذ الله يكي رنسوا دا الله أكنسوا هكسكي يتي ما نكث مال عبد من صدقة دوك يوان متنباتا رقوة saboda yana sadaka. Manzo Allah yana rantsuwa da Allah akan cewa wannan haka yake. Wala zulima abdun mazlamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu izza. Manzo Allah kuma ya sake rantsuwa da Allah yace babu wani zalunci, mugunta ko cutarwar da za a yi ma wani bawa daga cikin bayin Allah sai idan bawan ya haƙura, face sai wannan ya zama sanadiyar ɗaukakar sa. Sawa wani dan uwan shi ne ya cuce shi, wani shugaba ne, wani aboki ne, iyalansa ne, ƴaƴansa ne, almajiransa, malamansa, ko wasu azzalimai ko barayi, kowa ya cuce ka, in ka hakura ka bar wa Allah, to Allah zai daga ka. Kar ka ce wallahi ba za ka bar wa Allah ba, azaka mutane suke cewa yanzu ce shi ba zai bawa Allah ba to wannan tabewa ce Allah ya tsare mu wala fataha abdun baba mas'alatin manzo Allah yace ya rantse da Allah bawa ba zai bude wa kanshi kofar roko da bara da tumasanci ba illa fataha Allah alaihi baba faqarin face Allah ya bude mishi kofar talauci aw kalimatan nahwaha ko kuma manzo Allah ya fado ta kalma irin wannan ina jin wannan na karshen ba wanda yake musu akan shi ba wanda yake musu akan shi ko baka taba ganin wani mabarati ya zama mai arziki ba ko da ya tara dukiya yana nan da talauci a cikin zuciyarsa wani sai ya mutu ma a samu yana da madudin tarin kuɗi da yafi na masu bashi sadaka ma amma kuma ya mutu talaka cikin tsiya da fatara Allah ya tsare mu bala sai manzo Allah kuma ya ce wa uhaddithukum hadithan fahfaduhu barin ƙara muku wani labarin kuma wani ilimin ku rike shi innamad dunya li arba'ati nafarin duniya ta mutum hudu ce abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu mutum na farko shine mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi dukiya yana jin tsoron Allah a cikin iliminsa da dukiyarsa wa yasilu fihi rahimahu a cikin abin da Allah ya bashi na dukiya yana sada zumunta wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san Allah yana da haƙi a cikin dukiyarsa lissa'il wal mahrum ga talakawa da masu roƙo da makwabta da na kusa da na nesa da marayu da makusanta da ibnu sabiri ga sunan dai burjik ya san haƙƙin su kuma yana diba yana basu fa hadha bi afdalil manazil wannan shine a cikin mataki mafi daraja a duniyan nan mai ilimi kuma da wadata kuma yana bayarwa wa inda wa abdin nabiyu shine kuma bawa wanda razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuquhu malan Allah ya bashi ilimi amma kuma bai bashi arziki ba fa huwa sadiqun niyya yana da kyakkyawar manufa wajen fadan gaskiya da aiki da ita da nasiha ya kulu yana cewa law anna li malan la amiltu bi amali fulani da zan samu dukiya da nayi irin aikin da wane yake yi mai kuɗi din nan da ilimi wanda yake aiki da iliminsa kuma yake aiki da kudinsa to kaga ash-shahidi shine yace law anna li malan la amiltu bi amali fulani mutum yana iya cewa law dan fata da burin yin aikin alkhairin da yake wani yana yi wanda a ɗabi'ance aikin yafi karfin shi ba zai iya ba bai da halin yi ko kamar da Allah yake bada labari cewa tara a'yunuhum tasfiru min ad-dama'i hazanan Allah ya jidu ma yunfiqu sahabbai mutanen kirki na gaskiya idan aka baka ce ai sadaka ba su da shi talakawa ne al-sufa wani ma san da ake fadan hadisin ma cikin shi daure yake da dutse saboda ya daina mishi kukan yunwa gashi an ce a bada sadaka gashi bai da shi sai ya dinga hawaye yana kuka saboda takeici ba shi da kuɗin da zai bayar fa huwa biniyatihi shi wannan da gwargwadon niyyarsa fa ajruhuma sawa'un ladan shi ɗaya da wancan mai aikin in dai yana da sidiqun niyya in ba dan karuna bane wanda randa Allah ya bashi sai ya canza kana min qaumi Musa fa baga alaihim randa da yana cikin ustazai yana ta in mun samu kuɗi za mu yi aikin addini za mu kawo wa addini gata randa Allah ya bashi kuɗi ko mukami kawai sai ya juya to kaga wannan bai da sidiqun niyyati dama kuma Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ko to wannan ba zai samu wannan falala ba kaji a wajen falala da mai kyakkyawan niyya ta yin aikin alkhairi wanda kuma ba za ka yi Allah wani wayo ka ce wai kai niyyar da gaske bane alhalin kuma Allah ya san ba da gaske bane inda gaske ne kawai Allah ya sani sai Allah ya baka falala irin ta mutumin da yake aiki sai wanne na uku ko wa abdu razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman sai kuma jahili amma kuma da dukiya shi ba ilimi amma yana da dukiya fa huwa yakhbatu fi malihi bighairi ilmin wala yataqi fihi rabbahu wannan yana fagamniya ne kawai a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba kuma baya jin tsoron Allah abin da ya ga dama kawai yake da dukiyar ya ci ya sha ya more ya hau motar da ya ga dama ya auri matar da ya so ya taka wanda ya so ya zagi wanda ya ga dama ya sa a kullawa ne a ci mutuncin wani a kwacewa wani dukiya a ji ayi wani asiri a taya wani siyasa in ya ci zabe dole ya bada kwangiloli ko a murde zaben a siye qur'un duk abin da ya ga dama shi yake da dukiyar shi ya takhabbatu fi mali wala yataqi fihi rabbuhu baya jin tsoron Allah game da dukiyar sa nan ce a kawo baya kawowa yana da kuɗi matsudu amma addinin musulunci a inda yake yana cikin talauci yana da katan gida mansion amma masallacin da yake fitowa yayin sallah an rasa da zai a rufa shi a sa mishi duduma ba zai iya ba kuma nan ce a kawo sadaka shi ma 50 zai bayar yadda kowa yake bayarwa kawai tashi ya tafi abin shi to kaga wannan ya takhabbatu fi malihi wala yataqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu bai sadar da zumunci duban muhimmancin sadar zumunci bai sadarwa ma'ana ƴan uwa da talakawa da dangi wani ma har da iyalai da surukai da marayin ƴan uwa duk ba ruwan shi da su ya zama ino giginya ko wala ya'lamu lillahi fi haqqan bai san haƙƙin Allah a ciki ba fa hadha bi akhbasil manazil wannan shi kuma shine na can ƙasa al-safi shine akasin wancan na can sama kenan wannan shine na can ƙasa a wajen tadewa sai bawa na ƙarshe wa abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman sai kuma bawan da Allah bai bashi dukiya ba Allah bai bashi ilimi ba mafi yawan mu kenan talakawa ya ayyuhan nasu ko fa huwa yaqulu amma yana cewa law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulani da zan samu dukiya da nayi irin a more irin na wannan na kusa da shi din ai wani yana morewa ya laitana misla ma utiya qaruna kenan ko innahu ladhu haddin adim shi ai wani yana fantamawa ai Allah ya ara mai lokaci gaskiya shi bai da matsala ina ma ni ma na samu kudi irin nashi na more yadda yake morewa baya kallon aikin alkhairi da zai da kudi dan dama jahilci ne a cikin kwakwalwarsa sannan kuma talauci a cikin rayuwarsa sai yace fa huwa biniyatihi yana nan akan niyyarsa fa wizruhuma sawa'u zunubin shi ɗaya da wancan wanda yake mugun aiki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace hadha hadithun hasanun sahihun inja al-imam at-tirmidhi wannan hadisi ne tabbatacce al-imam ibnu majah ma ya fitar da shi kuma isnadin shi kamar da kake gani gashi nan kamar annabi ne ke ga ma kai da shi da sika ne an sika an sabutin haka babu wani iskali a cikin isnadin ashayidi shine wancan da yace law anna li malan la amiltu bi amali fulanin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi yabo akan sa ina fata mun gane to wannan kenan na'am Na'am. Idan kuma ya da za a bashi shi. Har da cewa shi ne ko ya aikata. Tayi wannan kuma ba a ce ya fasa ba. Kaga wanda aka ce ya ni aikata zinubi gashi a gaban zinubin. Zai mu basharance shi. Sai ya fasa. Wannan kuma buri yake yi, tamanni yake bai ma samu abin ba. Balantana ya aikata ba iri ɗaya bane. Wanda hadisi yana magana akan wanda yazo kan yin wani zinubi, gagiya ko zina ko sata ko kisan kai sai ya tuna Allah kawai sai ya fasa to shine yake da ladan fasawa wannan kuma ana magana wanda ya maida abin dabi'arsa da burinsa a rayuwa ina ma zai samu dukiya dan ya fantama kaga ba iri ɗaya bane kai ne kawai ke so ka hada su na jin ka aramma ware kuwa ba zunubin abin da bai aikata bane wannan zunubin niyyarsa ne ai ka ga abin da yake niyyar ta zama mushi ita ce aqidar sa fa huwa biniyati aikin sa yana nan akan niyyarsa ba bai aikata bane ai ya aikata burin wannan burin da ya aikata shine zunubin da yayi kamar yadda wancan kyakkyawan niyyar da yake da ita ta bashi da amma ya samu wannan ladan sai mu kuma kan al-imam al-bukhari al-kabsh an-nattah rahimahullah a cikin littafin sahih al-bukhari gashi a cikin kitabut tamanni wanda shine kitabu na 94 a jerin giyar kutubu na al-Imam al-Bukhari dake cikin sahih din sa gashi yace babu ma yajuzu min al-law babun dake bayani akan abin da ya halasta na law sai kawo ta da alif da lam malamai sun tayin surutu da kaiwa da kawa akan dan me za a sa mallau alif da lam yace min al-law sai al-Imam al-Qadi Iyad da Ibn Malik al-Andalusi mai alfiya da kasiyatu Shafiya sun bashi mafita akan cewa wajen hikaya ana iya yin haka da sauransu wasu kuma suka ce abin da yake nufi ya yayi wani idigami ne asalin babun babu ma yajuzu an law da an mukhaffafa to sai aka yi idigamin lamun din a cikin nunun a cikin lamun sai zama allau ko mun gane mai hukun an law sai kuma allau sai kuma aka yi tashilin wannan hamza ta zama allau sai zama kaman alif da lam ne amma ba alif da lam bane asali domin alif da lam na ma'rifa ba sa saduwa da harafi kuma law harafi ce kamar yadda ibn malik ke fada bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadun lil ismi tamyibun hasan wannan dai maganganu da malamai suka yi dogayen maganganu dan gane da ainihin wannan matsala al-Imam al-Bukhari yake cewa wa qawluhu ta'ala law anna li bikum quwwa da kuma ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya fada a cikin kissa annabi Lutu fadin Allah waja'ahu qaumahu yuhri'una alayhi ko yuhra'una alayhi waɗannan mutane ɗan luwadi masu zuwa mamaza suka taho cikin sauri da suka ji labarin annabi Lutu yayi baki matasa sun shigo garin ashe mala'iku ne Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum dama can Allah ya ce dama can mutane ne masu yin munanan ayyuka ƴan fashi ne maciya amana ne masu yin luwadi ne da sauransu ya ce musu ga 'ya'yana mata ku aure su mana ya fi muku tsarki abinda Allah ya tsara muku suka ce ya ce musu wala tukhuzuni fi dhayfi kar ku tabar da ni a gaban bakina nayi baki kuna so ku kawo mini abinda zai zama min abun kunya a idansu alaysa minkum rajulun rashid a cikin ku babu wani mutum ne mai ragowa hankali suka ce laqad alimta malana fi balatika min haqqi wa innaka lata'lamu ma nurid malan ka san dai ba ma san mata mu ka san abin da muke so ka daina wannan magana to shine sai Allah ya ce daga nan qala law anna bi quwwatu aw awi ila rukunin shadid yace wallahi da ina da karfi da ina da karfi an share jawabin ma'ana da nayi maganinku da nayi maganinku ko kuma da ina da wani madogara mai karfi gashi annabin Allah ne yayi fata da buri yayi amfani da law kuma a cikin qur'ani yazo babu wani magana akai gashi al-Imam al-Bukhari yake cewa zamu tsallake duka sharhuhin da Ibn Hajar yake dan muna so ne kawai mu ji cewa ai ashe ya halasta a fada law din gashi al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan qala haddathana Abu Zinadi عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت daga malam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini babban malami daga cikin dukkan malaman hadisi rahimahullah shi kuma yace daga Sufyan dan Uyayna kenan shine malamin sa shi kuma daga Amr dan Dinar shi kuma daga Fata ibn Abi Rabah kenan wannan isnadi ne wanda yake gashi nan kama hasken rana jama'a baya bukatan wani labari ta zahabun wadannan duka sun wadata daga ta'arifi go sun wadata wadannan yace Ibn Abbas wata rana yayi mana labarin wasu mutane guda biyu mata da miji wanda suka yi mula'ana wanda suka yi musu akan da da suka haifa tsakankanin su uban yace ba nashi bane kamar yadda Allah ya zartar da hukunci a cikin suratul nur cewa idan mutum ya ga matan shi da da ko ciki in ya ga ba nashi bane bai yadda ba to sai dai ayi li'ani yanzu wannan hukunci ne istisna'i daga umumin hukuncin kazafi domin wani ne yazo yace ya yana zargin matar shi da tayi zina cikin dake jikinta ba nashi bane manzo Allah yace mishi to shedu ko kuma 80 a bayanka yace ina ai wallahi ba zai yi ba ayi zina da matata ta dau ciki kuma amun bulala ga mari ga dinka da kake na shine sai manzo Allah yace to bani da wani hukunci ne a wurina in ba wannan ba da Allah ya tashi barantar da shi sai Allah ya sokar da ayoyi na magana akan wannan mula'ana fadin Allah subhanahu wataala menene walmuna azwajuhum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum zuwa karshen fashadatu arim arba kaza kaza wa yadraw anhal azab an tashada billahi arba shahadatin zuwa karshen dai wadannan masailu da suke tsotin nuri to da aka yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da su ya musa nasiha cewa kunyar duniya ta fi sauki akan kunyar lahira azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira wani a cikin su ya tuba mana ya faɗi gaskiya duka suka ce su kowa akan ra'ayin sheki bayan da ya rantsuwar ma sai da manzo Allah ya karewa matan nasiha ko za ta canza magana ta har za ta yi kamata canza magana a cikin riwayar muslim aka ce ta kalli ƴan uwanta suna ta kuka suna gyada kai suna kwafa ita ma za ta rantsi ta yi rantsuwan nan guda hudu da tsinuwa a tabbiyar wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha ko tace kuma in ƙarya ne fushin Allah ya tabbata a kanta shikenan har za su tafi manzo Allah ya ƙara ce musu hal minkuma hal bainakuma min ta'ibin ba wanda zai tuba manzo Allah baya son wani ya shiga cikin matsala so yake a tsira suka ce a ba za su tuba ba sun haƙura da wannan hukuncin da ta haihu sai dan yayi kama da kwartan to shine sai da aka zo aka ƙara ba da wannan labarin sai Abdullahi dan Shaddad ya ce ko ita ce wannan da manzon Allah da ya ga dan yace law kuntu rajiman imra'atan min ghairi bayyina da zai yi na yi ma wata mata hukunci na jefe ta a matsayin zina ba tare da na ga wata hujja shaida ba da na jefe ki za Allah ya ce mata wallahi da ba dan littafin Allah da ya gabata akan ki wallahi da na jefe ki saboda da ta haifi yaron sai ya bayyana karara cewa lalle kamar da suka yi da wannan kwartan kama ce da ba za ka iya disputing dinta ba kala sai ibnu abbas yace tilka mar'atun a'ala yace ina ba ku labarin wata mata ce daban ba wannan kissa bace nake ba ku labari kenan akwai wata kissa daban da take kama da wannan ta wata mata da ta bayyana ainihin tayi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa akai mata ainihin wato haddi wallahu a'lam to kaga ash-shahidi shine cewa manzo Allah da yayi law kuntu rajiman imra'atan min ghairi bayyina kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin law malam bukhari yace haddathana aliyun qala haddathana sufyanu an amrin haddathana ata'un qala wannan dai isnadin dai ha ila irin wancan ne ali ibn abdullah ibn al-madini daga sufyan dan uyaina daga amr dan dinar daga ata ibn abi rabah to mukalla anan jama'a yanzu wannan isnadin mursali ne domin ata dan abi rabah ne yace e itamma annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ata kuma tabi'i kashi kuma a cikin sahih al-bukhari yanzu kaga wannan mas'ala ce mai zaman kanta wannan sai ajin musallahu in aka yi ta nan duk bacci zamu fara yin jama'a amma a takeice abin da ke faruwa shine wannan kissar kissa ce tabbatacciya wanda zai kawo mana anan zamu zo mu ji ta kowa ma zai ji ya santa kissa ce mashuhuriya tana da isnadoji kala daban-daban daga Abdullahi dan Abbas daga Aisha daga Abu Sa'id al-Khudri shi kanshi Bukhari a can baya kitabu salati ya fitar da ita ta hanyar malamin shi Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi daga wannan malamin ta makarantar Sufyan dan Uyaina amma ba ta kuma ba ta wannan isnadin zuwa ga Ata'u haka al-Imam Malik ma ya fitar da ita a cikin muwadda ta wannan isnadin kissa ce tabbatacciya to idan Bukhari ya samu kanshi a cikin wani kunci baya so ya ta maimai ya dinga maimai ya zama maimai din kawai kaman mujarradin maimaitawa ne babu wata fa'ida a cikin sa sai ya kawo maka wani isnadi da yake da shi daban to shine abin da yayi a irin nan da yanzu wannan isnadin tunda kisa tabbatacciya ne yana shiga cikin abin da yake tabbatacce ba matsala bane kuma dama dukkan rijal din rijalu ne waɗanda suke daga cikin rijalu as-sitta waɗanda suke amintattu siqatu asbatu kuma irsali mas'ala ce sananniya agun tabi'ai suna yin irsali gaggawa da suke su tsallaka kan sahabi tsallaka kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bada ainihin kissa ko su faɗa hadisi ba tare da sun ambaci wanda ya faɗa musu ba domin shahara abun a wurin su ma yasa har wasu malamai ma suna magana akan halastin aiki da hadisi wanda yake mursali kamar su Imam Shafi kamar Malik ibn Anas da mafi yawan malaman mazhabobi suna aiki da hadisi mursali duk da ba ita ce magana rajiha ba magana rajiha shine magana Imam Muslim da ke cikin muqaddima cewa al mursalu indana wa inda ahli al ilmi bil akhbari laysa bi hujja to wannan idan ya zama mursalin ba shi da isnadoji kenan wanda suke tabbatattu wanda wannan kuma yana da shi malam yace Ata'u yace itamma nabiyyu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil asha wata rana manzon Allah ya makara ya bar isha hatta kai lokaci dare ya shiga fa kharaja umaru fa qala as-salata ya rasulullah sai umar ya fito yace ya manzon Allah lokacin sallah fa yayi raqadan nisa'u was-sibyan mata da yara fa sun yi bacci fa kharaja sai manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqtur kanshi na digar da ruwa yaqulu yana cewa laula an ashqa ala ummati to kaji muhallin shaidin da ba dan kada nayima al'umma ta kunci ba da sasu cikin kunci ba au alan nasi ko na kuntatawa mutane wa qala sufyanu aidan ala ummati a riwaya sufyanu laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-salati bis-salati hadhihi as-sa'a da zan sa a dinga yin wannan sallah a wannan lokaci wa qala ibn jurayj an ata'in an ibn abbas akhara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama hadhihi as-salata ibn jurayj yace daga ata daga ibn abbas to kaji isnadin cikakke anan ko cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya jinkirta wannan sallah fa jaa umar fa qala ya rasulullah raqada an-nisaa was-sibya wal-wildan yace ya manzon Allah mata da yara sun yi bacci fa kharaja wa huwa yamsahu al-ma'a an shaqqihi ya fito yana goge ruwa daga jikin kuibin jikinsa yaqulu yana cewa innahu lal waqti wallahi wannan shine asalin lokacinta laula an ashqa ala ummati da ba dan kan na tsananta wa ummata ba wa qala amru amru bin dinar yake cewa haddathana ata'un ata'u ya ba mu riwayan nan laysa fihi ibn abbas mu dai ata'u be ce mana daga ibn abbas ba amma kaga ibnu jurayj atashi riwayan yace daga ata'u daga ibnu abbas shi ko amru dan dinar ya ƙara tabbatar da cewa to mu dai yadda ata'u ya gaya mana be ce mana daga ibnu abbas ba yayi irsali kenan wa amma amrun fa qala a riwaya amru sai yake cewa ra'suhu yaqtur kanshi na digar da ruwa wa qala ibnu jurayj kuma yake cewa yamsahul ma'a an shaqqihi yana share ruwa daga gefansa wa qala amrun laula an ashqa ala ummati amr yace manzon Allah ya ce ne da ba dan kan na tsananta wa ummata ba wa qala ibn jurayj innahu lal waqti laula an ashqa ala ummati wallahi lokacin ta kenan da ba dan kan na tsananta wa ummata ba wa qala ibrahim ibn al mundiri haddathana ma'an haddathani muhammad ibn muslim an amrun an ata'in an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai kara ka wata mutaba'a ta hanyar Ibrahim ibn al-Munzir daga Ma'anu daga Muhammad dan Muslim daga Amr dan Dinar daga Ata'u daga Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi al-Imam Ibn Hajar yayi maganganu akan wannan isnadi gashi inda yake cewa qultu wa qad rawahu Ali huna bil an'ana wa ma zalika fa fassalahu falam yudriju yace aliyu ya ruwaito shi anan da anana amma ya fade shi dalla dalla bai idrajin sa ba wazada fihi kuma ya ƙara a cikin sa da cewa tafsila siyaqil matn anhuma aidan ya ƙara tafsili ya fito da magana dalla dalla dangane da matnin yake cewa qala amru kaza qala ibnu jurayjin kaza da sauran su kamar yadda muka ji malam yace qultu wa kadhalika akhrajahu an-nasa'i an Muhammad ibn Mansur an Sufyana mufassalan. Haka ma Nasa'i ya kawo shi daga ainihin wato Muhammad dan Mansur daga Sufyana da wannan yin dalla dalla din cewa wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza. Gashi inda ya ƙara cewa taqaddama sharhul matni fi kitab as-salati mustawfan, wannan matanin hadisin yayi sharhin shi dalla dalla a can kitab as-salati cikakken sharhi, wa huwa min riwayati amrin an ata'in mursal, ta riwaya amru daga ata mursali ne, wa min riwayati ibn jurayj an ata an ibn abbas musnad, ta riwaya ibn jurayj kuma daga ata'u daga ibn abbas cikakke, kama bayyanahu sufyanu, kama yadda sufyanu ya bayyana anan, wa huwa alqa'ilu sufyanu dan uyaina shine mai cewa qala ibn jurayj an ata'i ila akhirih, wa huwa mawsulun bis sanadi al madhkuri wa laysa bi mu'allaq, cewa da yi qala ibn jurayj yana da isnadi cikakke din dai wannan isnadin ne ba mu'allaq bane, wa siyaqul humaydi lahu fi musnadihi awdahu min siyaqi ali ibn al madini, siyaqin da humaydi ya kawo a cikin musnadin sa ya fi fito da abu fili fiye da na abdullahi da ali dan abdullahi dan madini din nan, fa innahu akhrajahu an sufyan qala haddathana amrun an ata'in qala sufyan wa haddathanahu ibn jurayj an ata'in an ibn abbas فساق الحديث ثم قال الحميدي كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن عمرو عن ابن جريج فأدرجه عن ابن عباس فإذا ذكر فيه الخبر قال حدثنا أو سمعت أخبر بهذا يعني عن عمرو عن عطاء مرسلا وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موصولا. ددي wannan kan kanci ne na malaman masalahul hadith wanda ba za mu so mu shiga cikin shi anan shiga mai zarfi ba. Qala malam Bukhari yace haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Laysu an Ja'far ibn Rabi'ata an Abdurrahman qala sami'tu Aba Hurairata yaqulu inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala, manzon Allah yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak, da ba dan kan na tsanantawa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki, da na mai da aswaki ya zama wajibi gare su a wurin sallah da wurin bayan ta da ikama da makamantansu. Wannan ma hadisi ne tabbatacce wanda ya takaita shi ne anan. Wa haddathana ayyashu qala haddathana ayyashu ibn al-walid qala haddathana abdul a'la qala haddathana humayd an thabit an anas radiyallahu anhu qala, wannan kuma riwaya daga ayyash bin al-Walid ar-Raqqam al-Basri kenan, wanda malamin Bukhari ne da Abu Dawuda kuma yana da riwaya ma a cikin sunan ta Imamu Imamu Nasa'i, ya rasu hijrar shekara 226, shi kuma yace daga Abdul A'la ibn Hammad ibn Nasr al-Bahili kenan, yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim da littafin Abu Dawuda da Nasa'i, ya rasu hijrar shekara 236, shi kuma yace daga Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil kenan, malam Humayd al-Tawil, daga Thabit al-Bunani daga Anas dan Malik radiyallahu an Anas qala, Anas yace wasala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama akhir ash-shahr, manzon Allah yayi wisali yayi azumin sabu zarce a karshen wata karshen azumi, wa wasala unasun minan nas, sai wasu mutane daga cikin mutane sai su ma suka biye masa akan wutalin nan, fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, sai labari ya iske manzon Allah, fa qala law madda biya shahab lawasaltu wisalan la yad'ul mutaammiquna ta'ammuqahu, yace da watan ya ci gaba da tafiya ba a ga wata ba, ni ko da na ci gaba da yin wutalin nan wanda ku masu zangayi din nan sai kun bari sai kun daina zangayin da kuke, inni lastu mislakum, ni ba iri ɗaya nake da ku ba, inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini, ni ina ci gaba da tabbata Allah ubangiji na yana cishe ni kuma yana shayar da ni, taba'ahu sulaimanu bin al-mughira an thabit an anas an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yace an yi masa mutaba'a daga ainihin thabit, to wane ne aka mutaba'an kenan, shine humayd kenan abin nan, wanda ya mishi mutaban shine Sulaiman dan Mughira daga Thabit daga Anas dan Malik Allah ya kara ma Anas yadda radiyallahu anhu wa arda. Qala haddathana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an adh-Dhuhri hawwala as-sanad wa qala al-Laythu haddathani Abd al-Rahman ibn Khalid an ibn Shihab anna Sa'id ibn al-Musayyib akhbarahu anna Aba Hurairata radiyallahu anhu qala. Ya sake kawo wani isnadi gashi nan daga Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi babban malami daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari wanda ya rasu da shekara 222 shi kuma yace daga Shu'aibu daga Ibn Shihab az-Zuhri sai Bukhari ya dakatar da wannan isnadin ya ƙara koro wani isnadi amma kuma mu'allaki da yace qala al-Laysu ibn Sa'd al-Misri wanda ya kamata ya zama akalla akwai mutum daya tsakanin shi da Laysu da ya ruwaito wannan riwayar ta hanyar Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi a wani waje ta kan ainihin Lays ibn Sa'd din da wani isnadi daban. Wa qala al-Laysu haddathani Abdurrahman bin Khalid bin Musafir shi kuma yace daga Ibn Shihab shine Muhammad ibn Shihab az-Zuhri shi kuma daga Malan Sa'id dan Musayyib akhir mutaqaddimina rahimahullah yace Abu Huraira ya bashi labari qala Abu Huraira yace naha Rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama anil wisal manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallama ya hana azumin sabu zarce qalu fa innaka tuwasil sai suka ce to ai kai ma kana yi qala innakum mithli ice irina daya da ku ne inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ni fa ubangijina yana ci da ni yana kuma shayar da ni falamma abau an yantahu wa sala bihim yawman da suka ki to wata rana suka ki su daina wata rana sai musu wisali thumma ra'awul hilala sai kuma aka ga wata wa sala bihim yawman thumma yawman akai wisali yau akai gobe to ana 29 ga wata ne sai aka ga wata ba a cika 30 ba fa qala law ta'akhkhara lazidtukum kal munakkil lahum yace da watan yayi jinkiri da na ƙara mu yana yin haka yana musu yana nuna kamar yana hora su yana musu punishment to kaga sai yace law ta'akhkhara yayi amfani da law shi ma an malam ya ci gaba da cewa haddathana musaddadun qala haddathana abul ahwasi qala haddathana ash'afu an al-aswad ibn yazid an aisha radiyallahu anha daga musaddad dan musaddad dan musarhad dan musarbal malamin bukhari babban malami yana daga cikin rijalu al-bukhari da abu dauda da tirmidhi da nasa'i shi kuma daga abul ahwas shi kuma yace daga ash'afu bin sulaim al-kufi wanda ya daga cikin rijalu sita daga al-aswad dan yazid babban tabi'i daga cikin daliban aisha daga ita aisha radiyallahu anha take cewa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na tambayi manzon Allah anil juduri game da wannan ekatanga wato hijir isma'ila kenan aminal baiti wai shi ma wani bangare ne dakin Allah qala na'am yace kware kuwa qultu ni ku aisha sai nake cewa fama baluhum lam yudkhiluhu fil baiti to me ya hana a shigar da shi cikin asalin dakin Allah din qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna qaumaki kasurat bihimun nafaqa ai mutananki mutanen kasar makka dukiyarsu ce ta gaza wani lokaci ne ka'aba ruwa ya rusata ta lalace sai ana so a sake ginawa to suna da aqida tun a jahiliya cewa bai yiwa a yi hidimar ka'aba da kudin haram kuma suna da attajirai da manyan yan kasuwa da masu kudi da manyan ma'aikatan gwamnati wanda suna da kudin amma da aka zo tara na halal sai da mana halal din ba su da yawa duk kudin na ruba ne da na marayu da aka kwace da sadakin ƴaƴa da aka rike aka cinye da kudin ruba irin na su Abbas kenan da kudin ƴan fashi barayi wanda suka kwace da kudin baki da suka za su ga dakin Allah su yi tawafi a kwace kudaden da irin su da aka tace kudin halal duk kasan Makka kudin bai kai a gina Ka'aba amma da ana neman na haram za a samu amma a aqidarsu sun san bai kamata a bada na haram ba suna da na haram din to da suka zo shine sai suka gina iya abin da za su iya sai suka ja katanga suka yi marketing da nufin cewa to idan ƴaƴanmu sun zo daga baya sa gina nan wajen ma'ana kamar yadda mutun yana da fegi yanzu yana so ya gina bai da kuɗi sai ya raba ya gina rabi ko ya dan yi yayin da zai shiga sauran kuma kawai sai ya kewaye yayi fencing to haka suka ce suka shine wannan hijiru Isma'ila din zamanin mulkin Abdullahi dan Zubair da yake dan gidan Aisha ne kuma ya san wannan karatun ya rushe Ka'aba ya gyara ta akan asalin condition din Annabi Ibrahim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin cikakken riwaya nan ta cikin sahih Muslim cikin dare ya fita da Aisha ya je ya tona mata ya kwakula ya nuna mata marmarar da Annabi Ibrahim ya kafa asalin qawaidul bait din nan to dan ta Abdullahi dan Zubair da ya mulki sai ya gyaran da ya kamata amma gyaran da yayi bai dade ba saboda bayan yan shekaru biyu uku sai Hajjaji suka zo da ainihin wato jaishun jarra da runduna wanda take ainihin muguwa suka dinga jifan Ka'aba da majajjawa suka kashe Abdullahi dan Zubair suka yi kata-kata da abubuwan da ya a wannan wurin suka sake rusa Ka'abar suka maida ita yadda kake ganin ta yanzu akan wannan kuskuren ko kuma wannan ragin da Qurayshawa suka zamanin sarkin musulmi Harun ar-Rashid ko shi dai ko Abu Ja'far al-Mansur na manta Imam Malik yana rayi zai zama Abu Ja'far al-Mansur kenan Abu Ja'far ya nemi fatawa a gun Malik ibn Anas rahimahullah yana so ya sake rusa ta ya sanya ta a asalin qawaid na Ibrahim alaihi salam sai Malik ya bada fatawa saddan lizzari'a yace kar a rusa ta abatta wannan ya daga cikin abin da ake jinjinawa Malik akan tikihunsa yace ina tsoron kada sarakuna su maida Ka'aba karan bara kowa in yazo dangane da irin siyasar da yake bi sai ya sa a rusa Ka'aba a gina ta irin siyasar shi ta dace da ra'ayin shi na siyasa ko mun gane dama kamar yadda misali muka kalla yadda ba haka yan siyasa suke ba yanzu yan siyasa sun maida bude jami'o'i siyasa wani dan siyasan ma akwai jami'a a jiharsa amma sai ya sake bude wata kuma waccan fa ya kasa biyan albashin ma'aikatanta zai wani sai ya bude uku ma ya kai ɗaya ƙauyen su ya kai ɗaya ƙauyen su matan shi ya kai ɗaya ƙauyen babban dan siyasan da yake godfather din shi da sunan wai ya kawo musu ci gaban demokradiya in kaje sai ga babu komai a wajen babu structure babu komai babu facilities ita kuma NUC tunda dai jami'ar gwamnati ce sai kawai ta bada license a je a ci gaba da yi kuma ƙarya ne amma idan mutane suna neman license private practice to sun shiga uku kafin NUC ta ba su license sun shiga uku amma idan na gwamnati ne tunda duka ƙarya ne kikenan duka sai a yadda kawai shi kuma dan siyasa ya dinga lissafa a matsayin cewa wannan na daga cikin injaza din shi siyasiya sun maida harkar ilimi ya zama siyasa kenan political university ka sanan sun yawa kasan nan mafi yawan su kawai ƙarya ne za a ji a samu ta tsoho secondary ne kawai a dan yi face-face a gaggyara a ce nan shine senate nan shine library nan shine faculty kaza nan shine faculty kaza shikenan kawai tunda mutane kuma suna neman aiki kamar za su ci babu sai su je su cika ƙauyen da masu neman aiki da masu neman admission ga sanan kowace jiha tana da shi to Malik ya tsoraci kada a maida ɗakin Allah ya zama irin wannan karan baran yace kar a taba a bar shi kawai yadda yake kuma har yanzu a haka yake wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa qultu sai Aisha take cewa fama sha'anu babihi murtafi'an to ya aka yi kuma kofa amma a sama sai an saka tsani an hau sannan ake shiga qala manzo Allah ya ce da Aisha fa'ala zaka qaumuki li yudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u mutananki sun yi wannan ne dan su shigar da Ka'aba wanda suka ga dama shi zai shiga wanda ba su ga dama ba zai shiga ba da Ka'aba ke wata ke da katuwa katanga kamar katangar gari sai kuma aka yi wata kofa a can sama kamar wundan dake sai su aje tsani a gefe in ka zo ka kama ka hau ba da izinin su ba sai su maka kwalala barau sai a kama ka amma dukan tsiya duk abin da kake da shi a kwaci daka in zaka shiga sai kayan kira CD sai sun baka tazkiya da certification sannan zaka shiga in ko ka shiga ba da izinin su ba musamman bako to jikinka zai ga yama sai yace walaula anna qaumaki hadithu ahadin bil jahiliyyati ba dan a ce mutananki sababbin musulunta bane kwanan nan suka tuba da kyar aka buga da su suka yadda Allah ɗaya ne suka yi da manzo ne suka yi da qur'ani wahayi ne suka yi sallah suka yi salati suka daina bin lata da uzza yanzu kuma a zo a ce musu Ka'aba ba a wurin da ya kamata take ba akwai matsala ko fa akhafu an tunkara an tunkira qulubu ina tsoron kada zakatan su burkici wa an an adkhan udkhila aljidara fil baiti in nace zan rushe wannan katanga in gyara dakin ya zama yadda yake asali wa an ursika bi babihi fil ardi kuma na saki kofar shi ta dawo kasa da ba dan haka ba da nayi wannan ashairi shine fada da yace wa laula anna qaumaki da ba dan mutananki ba wannan ya daga cikin hujja da malamai suke kafawa akan cewa ana lura da matakin mutane wajen fahimtar al'addinin musulunci gurgurdan abinda za a karantar da su dan kada su ridda kuma gaba daya za a jinkirta wani karatu har sai zukatansu sun zama suna da ta'ahuli sun zama wato prepared sun shirya ma karban wannan karatun sannan za a koya musu dan kada kuma kiruta jabau gare ya zama suna da ragowar jahilci a cikin musulunci ba san wani abu ba akan su ridda kaga akhafu dararain shine jahilci akan kafirci ina fata mun gano akan kafirci da ridda wannan ma dai hadisin gashi nan hujjar shi dake ciki karara sai malai ya kada cewa haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aibun qala haddathana abu zinadi an al-a'raj an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama laula al-hijrata lakuntum ra'an min al-ansari Allahu akbar yace da ba dan nima dan kaura bane ba ko ne zuwa nayi garin madinan nan to da nima naso a ce nima ɗaya ne daga cikin ansarawa walau salakan nasu wadiyan da mutane za su shiga cikin hanyoyi kowa ya kama wata hanya ko ya jafanya wasalakatil ansaru wadiyan mutanen madina su shiga wani wadi na musamman aw sha'aban ko wani kwana la salaktu wadi al-ansari da cikin su zan shiga jami'a su zan shiga aw shi'abil ansari da na shiga kungiyar ansar wannan ya daga cikin falalan mutanen madina radiyallahu anhum ajma'in dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kaunar su musulunci imani kin su munafurci kyamar madina munafurci kyamar mutanen madina munafurci wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu wannan kisa ce sananniya wadda ta faru lokacin da aka je yaki manzo Allah ya baiwa mutanen Makka kyaututtuka da mannu da wane ne sai ya ba mutum ɗaya raƙumi 100 sai wasu daga cikin mutanen Madina suka ga su fa gaskiya kaman ba a musu adalci ba yaushe za a ce da su ake musuluncin nan su suke accommodating din shi su suke financing din shi su ne manyan sojoji su ne manyan ɗan leƙen asiri yau kuma saboda mutanen garin sun shiga musuluncin nan shikenan ya juya mutane baya suka ce halama garin su zai koma da wannan rumu da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira wanda tije a cikin su ubadatu dan summit yace ana fadan kaza da kaza da kaza sai manzo Allah gaskiya ne ana fada fa gaskiya tsakai da Allah kuma manzo Allah wannan abu fa akwai kanshin gaskiya fa ya dan yi dai yan kwana kwanan shi haka shine manzo Allah ya ga jama'a shi za su samu matsala an samu nan da nan yace aje a kira su mutum yana da mutum da su yanzu nan su zo emergency yace kada a bar kowa ya shigo wurin sai ba ansari sai na Abubakar ne kai ba ansarin da ya shiga wajen nan mai muhajiri kai ko da ya shiga wajen nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wazirun nabi sallallahu alaihi wasallam khalifatu al-awwal ala ragami antil haqidina shi kadai ne yace a bashi ya shiga manzo Allah ya musu jawabi ya musu jawabi ya musu jawabi yace naji kun fadi kaza naji kun fadi kaza yace kuna da gaskiya da kuka fada sannan ya musu gori cewa ashe ban same ku batattu ba Allah ya shirye ku ta hannuna ashe ban same ku akan bata ba Allah ya muku kaza ya muku kaza yace to kuma ku muni gori ai kuna da abin da ku goranta mini za ku iya cewa ashe ba an kore ka a garin ku ka zo nan muka baka wajen zama ba ashe ba an kawo farmaki muka taya ka ba suka ce ya manzo Allah ba za mu maka wannan gori ba ka fi karfin wannan gori suka ce mun tuba ya manzo Allah ka roka mana Allah ya gafarta mana ba za mu sake suka yi kuka shine manzo Allah ya faɗa musu wannan falala da ire-iren ta yace ai ku mutanen kirki ne ai ku manya ne kar ku ja baya ni na kusan ku fiye da kowa ku ba ku ji dadi ba yanzu a ce mutane su tafi garin su da raƙuma da azurfa da tagulla da zinariya ku kuma da manzon Allah ku tafi garin ku manzon Allah ku shine rabon ku to gashi nan kuma har yanzu shine rabon nasu to shi sa da aka jama'a Madina gari ne yana cikin aqidar musulunci kaunar Madina da kaunar mutanen Madina idan ka ji kana kyamar Madina ko kana kyamar mutanen Madina to akwai alamar munafunci a zuciyarka ina fata mun gane wannan shi yasa manzo Allah kashin duniya yake cewa imani zai na ɗaiɗaye gaba ɗaya kamar yadda macijiya take na ɗaiɗayewa ta koma ramunta haka imani zai na ɗaiɗaye ya koma ainihin ƙasar Madina Allah ubangiji ya sa mu dace. Waɗannan sune hadisan da Al-Imam Al-Bukhari ya kawo a cikin wannan ainihin babi. A ƙarshe sai Ibn Hajar yake cewa qala subki al-kabir maqsur al-Bukhari bitarjama wa ahadithiha anna an-nutqa bilaw la yukrahu ala al-itlaq. Abinda Bukhari yake nufi da wannan tarjama da hadisan ta cewa can da muka ji annabi ya ce kar a faɗi law, to magana ce wadda ba mutlaka ba, tana da kaidi. Wa innama yukrahu fi shay'in makhsusin yu'khadhu dhalika min qawlihi min al-law. Ana kinta ne akan wasu abubuwa zababbu. Za mu iya fahimta haka daga inda ya ce min al-law fa ashara ila at-tab'id, wato wasu sashe kenan. Wa wuruduha fil ahadith as-sahiha, da kuma zuwan law din a cikin hadisai ingantattu. Walidha qala at-tahawi ba'da dhikri hadithi iyyaka wallaw dalla qawluhu qawlullahi ta'ala li nabiyhi. Tahawi yake cewa fadin Allah da ya fada ga manzansa cewa walau kuntu a alamul ghaiba lastakthartu min alkhair, ko wa masani as-su. Wannan ma na nuna halaccin fadan law. Wa qawluhu, da fadin shi manzo Allah din, law istaqbaltu min amri masadbartu. Wa qawluhu fil hadith al-akhar wa rajulun yaqulu law anna Allah atani mithla ma ata fulanan la amiltu mithla amali fulanin. Wanda muka ji a cikin sunan Tirmidhi, ko ala anna law laysat makruha. Wadannan suna nuni idwa ga cewa law ba a bar kyama bace fi kullil ashiya'i, ba a ko ina take abun kyama ba. Wa dalla qawluhu ta'ala anil munafiqina, fadin da Allah ya kuma game da munafiqai yake cewa law kana lana min al amri shay'un, da suke cewa sai Allah ya musu da martani yace law kuntum fi buyutikum, da kuna gidajen kuma da ya faru gare ku. Da haka sai ya ci gaba da cewa qala subki wa qad ta'ammaltu iktirana qawlihi ihris ala ma yanfa'uka bi qawlihi wa iyyaka wallaw. Nan ma ya ci gaba da wani sharhi wanda za a koma littafin abin nan, littafin can da muke amfani da shi da safi na Ibn Qayyim al-Jawziyya, shine littafin Shifa'ul Alim, dan jin bayanai akai. Sai malam Bukhari yace haddathana Musa qala haddathana Wahib an Amr ibn Yahya an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zayd an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula al-hijra lakuntum ra'an min al-ansari. Wallahi da ba dan hijira ba, da na zama daya daga cikin ansarawa. Walau salakan nasu wadiyan aw sha'aban la salaktu wadiyal ansari wa sha'abiha. Tabahu Abu Tayyahi an Anas an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan shine karshen ainihin wannan babi na Bukhari, wanda ya tattauna akan mas'alar da ya magana cewa babu ma yajuzu min al-law a cikin kitabut tamanni. Ina fata da ma mun gane wannan. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu zo da ainihin rairaya akan wasu masail daga malam daga malami irin Ibn al-Uthaymeen da wasu kuma a can baya kamar Imam an-Nawawi da ainihin Abu al-Abbas al-Qurtubi, wanda suka tattauna akan mas'ala a takaice da fiqihunta da mas'aloli wanda suke a takaice insha Allah. Za mu saurara anan insha Allah saboda ƙurewar lokaci. Sai Allah ya kai mu karatu na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.